sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeni. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya je majalisar dokokin kasar ta Capitol Hill, inda ya lashi takobin cewa ƴan jam'iyyarsa ta Democrat za su tabbatar da dokoki akan manyan ajandar gwamnatinsa na inganta gine-gine da yaƙi da sauyin yanayi, bayan wani rikicin jam'iyya da ke barazana ga waɗannan ƙudurorin. Ko a cikin minti shida, ko sa'a shida, ko kwana shida, ko kuma mako shida, sai mun tabbatar da waɗannan ƙudurorin. Biden yana faɗa wa manema labarai yayin da yake barin wata ganawar karan kansa da 'yan Democrat a majalisar wakilai. 'Yan majalisar dokokin na Democrat sun samu saɓani akan kujerin bai ɗaya na dala tiriliyon guda na gine-gine da kuma dala tiriliyon 3.5 na kashe kuɗin gwamnati da kuma kujerin sauyin yanayi. Majalisar Dattawa ta tabbatar da kudirin gine-gine a wata ƙuri'a a watan da ya gabata, inda 'yan Republican 19 suka karu da 'yan Democrat 50. Wani farar hula mai suna Awal a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya yakan duba lafiyar makamansa kafin ya fita dare ya je sintiri. Ya ce ya yanke shawarar ɗaukar makami ne domin kare iyalinsa saboda gwamnati ta gaza ba su kariya, in ji Awal, wanda bai yadda an ambaci sunansa da ainihi ba, kamar yadda sauran 'yan aikin sa kai a ƙauyen suka yi saboda matakan tsaro. Awal dai yana cikin wata ƙungiyar matasa 'yan sa kai masu ba da tsaro da suke ƙoƙarin kare unguwarsu daga 'yan bindiga da masu satar mutane waɗanda suke kawo hari akan babura da satar dabbobi kana suna tafkata asa. Jihar Kaduna dai ta kasance babban dandali na tashin hankali da ke addabar Najeriya, kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa Prime Minister Habashe cewa ƙasar ba ta da hurumin koran jama'ai 7 na hukumar aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya. A jiya Juma'a ne Guterres ya faɗa wa shugaban na Habashe cewa duniya ba ta yi na'am da shawarar Habashe ba na koran manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyar Farhan Haq. Haq ya ce ofishin lauyan Majalisar Ɗinkin Duniyar ya aike da sako zuwa ga ofishin jakadancin Habashe a Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York a jiya Juma'a cewa duba da matsayin da daddiyar doka, ayyana ba a buƙatar wasu jami'ai ba zai yi aiki ba akan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekarar jiya Alhamis ne dai Habashe ta sanar da koran wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ta ba su sa'o'i 72 su bar ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Habashe ta zargi mutanen 7 da shishigi a cikin harkokin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafafen yaɗa labarai da dama a Afghanistan suka samu wasiƙa daga ƙungiyar Taliban a wannan mako dauke da umarni, ciki har da yanda ƙungiyar take so a bayyana ta yayin ɗaukar labarai. Wasiƙar da muryar Amurka ta samu na cewa kowace kafar yaɗa labarai ta ambaci ƙungiyar da sunanta a hukumance, kana su daina ba da ƙwarin gwiwa ga matasan ƙasar suna barin ƙasar zuwa ƙasashen waje, kar kuma a yi da'awar kowane addini bai ci musulunci. An gindaya waɗannan umarnin ne a cikin wasiƙar da aka aiki a ranar 25 ga watan Satumba ga manyan kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar, wanda ƙaramin ministan yaɗa labarai da al'adu Zabihullah Mujahid ya sanya mu hannu. A ƙarshe, bayan wani taron koli ta yanar gizo akan COVID-19 game da rata da ake samu wurin raba rigakafi a duniya a wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da ƙarin tallafin allurar rigakafi miliyan 500 na Pfizer ga ƙasashe masu ƙaranci da matsakaitan tattalin arziki, lamarin da ya kai adadin tallafin rigakafi da Amurka ta yi alƙawarin badawa zuwa biliyan guda da miliyan 100.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani shirin mu na bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
lafiya kalau baba ya aka ji sanyin sanyin nan da ake
to mun gode wa Allah sanyin sanyin da sauki ya mutanen Washington DC
a Washington lafiya kalau ya yan New York
wallahi New York alhamdulillah ga mun nan kai dai
kun sha zanga zanga a makon da ya gabata
eh wallahi ka san wannan babban taron kolin majalisar ɗinkin duniya abinda ya gada ke ban haka zaka ga ƴan kasashe da dama suna wannan zanga-zanga don saboda a ji koke da suke da su
to na ga zanga-zanga ta ƴan Najeriya ta duka hankali kenan a wannan karanta
eh kwarai kuwa to sai dai mu yi addu'a ne Allah ya zauna da kasashen mu lafiya ya zauna da duniya baba shi ɗaya lafiya
to amin ya Allah baba amin ya Allah
to madalla sarfinu bari mu faro da wannan gaisuwar tayin murna zuwa ga iyalan malam Ibrahim Wakil da Alhaji Muhammad Mado mai kwane kinan na auren ƴaƴan su injiniya Muhammad Ibrahim Wakil da ya gana Muhammad da ake ce mata ya gasi wanda za a daura auren a yau kenan biyu ga wannan watan October. Za a yi a Dalori Dangote Foundation House number G4 kenan Hausari babban yali Maiduguri jihar Borno. Ban san ido babban yan layi ne ko babban yali ne, yali ne daga an rubuta. To Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta yaba.
Allah sarki, Allah saka mana jiwa ba. To baba sai kuma sakon sai mun na ga wannan auren aure da ake yi jiya Juma'a wato dai ga wata wato ango Mustafa Muhammad Sule da kuma amaryarsa Umma Sallama Umar Ma'aji. To da aka mai da mace da aka yi a jiya Juma'a ubangiji Allah ba su zaman lafiya da zuriya daya ba.
To sai kuma gaisuwar ta'aziyya da za mu minka zuwa ga Za'imul Harkati Tijjaniya na kasar Ghana wato Sheikh Abdulwadud Haruna Muhammad Atijani Sisi Zaman na rasuwar ƴar uwarsa Hajiya Ainawu da Allah ya mata cikawa a wannan mako. To muna fatan Allah ya jikanta da rahama ya kyauta ta koma da sauran margaya baki daya.
To amin ya rabbi.
Ta'aziyya zuwa ga ainihin iyalan gidan Alhaji Haruna da gidan Liman Ciroma a birnin Kumasi. To sai kuma gaisuwar taya burna na sabon sarkin Yarbawa da aka yi Alhaji Baba Aliyo Alawo wanda aka tsara shi sarkin Yarbawa jihar Ashanti a cikin wannan mako. To Allah ya taya sarki, Allah ya ba sarki lafiya shehu. Wannan gaisuwa ce ta musamman.
To Allah ya taya roko.
Amin sama.
Daga Aisha matar Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe tayi sallama ta ce dan Allah su yi mata da gaisuwar ta zuwa ga Jamila da Fatima dan Ado Salati goma ga Annabi da Maimuna Aliko auta kafin ta da Alhaji Melai Safari da babba gana Alhaji Nunciya wata kal da kuma mai gida na Hussein Dangote da Sadiya Yar Fulani dake Afghanistan da Zainab Bahar da Hayya Nguru da yana matar garba Sabiura da wato Gashuwa da Ustaina Alhaji Umar Fueba Gashuwa da Amina A Adam Gashuwa da iyata Aisha Umaira Ustaina Dangwata da Hansatu Malla Janani da Lari da Zainab Musa Wada da Aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada duk daga bayyakin Laji na jihar Filato da fatan kowa yana lafiya
amin suba amin to sai kuma wannan gaisuwa daga Aliko Auda Kafinta Yalwa jinja akwati bayyakin Laji jihar Filato yace ku mika min gaisuwa sada zuwa zuwa ga Bashir Tera lafiyar bari bari sai kuma Hussein Dangote da matansa Aisha Kara so jihar Dobe da JT Love di Kaduna da Umar Garu jingin akwati da kawo mai ruwa Bagoga da yawo Lukujere Shawu da Ado Salati Goma ga Annabi da matansa Jamila da Fati da Saratu da Yakubu Bello Lukujere Boman da Audu Direba Ngefa Makoli
to baba sai kuma gaisuwa a bari huci ya ta fara da cewa ina gaida malam baba ya ko make da malama alheri Kirsu Abdu da mai martaba sarkin Gombe Allah da Abubakar Shehu Abubakar na uku da mai martaba sarkin Kuntuwa Mu'az Muhammad Bayranga da Alhaji Atiku Abubakar da Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers daukacin masu sauraron ku daga Alhaji Abubakar Jibrin Dango Saudan Latin suna kai
to sai kuma wannan gaisuwar sada zumunci da takto daga Mahmud Salu Gaurar na Moda Zamfara yace gaisuwa a bari huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma gaisuwa zuwa ga Barista Binaidu Aminu Gaura babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a na jihar Zamfara da Alhaji Sanusi Walin Gaurar na Moda da Mustafa Haruna Gusau baban Aslamiya da Honorable Ubaidillah Yahaya Kaura da Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Ofisa Musa M. Lawal Gusau da Alhaji Mele Yusuf Ali da Malam Tsoho mai wankin hula Gaurar na Moda da Mubarak S. Yaki Gusau da Alhaji Ado Khalifa Gaurar na Moda da daukacin ɗan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a Gaurar na Moda da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku Mahmud Salu Gaurar na Moda da sarfilu da fatan an shakata da wannan wakar
a kwana daga stefin da bana ga kanka sai rawa yake ban sani ba ko ni ka dan ji dadin ta ne da safan nan
ko kuma gengedi ne
eh ko wata shi ne to ba ga wata gaisuwa ta fara sallama ta ce ina gaida mahaifina Alhaji Haruna Dabba da matata Aishatu Muhammad Adam da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau na wazirin Adamawa da Alhaji Abdullahi MD na gidan biski shugaban masu sauraron Progress Radio Gombe da Amini na Halidu Muhammad Musa Bajoga da Cindo Kwasa-Kwasa mai kaji Bajoga da ɗan jarida Usman Abubakar Usmaniya na Progress Radio da Hassan Lawan Koli da Andy Fu mai ruwa da daukacin masu sauraron ku daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers daga jihar Gombe.
To sai kuma sako gaisuwa na fatan alheri zuwa ga Alhaji Baffa Kawu Hamma Turakin Fuja Kai da Alhaji Abdullahi Jama sakataren Ifad Kukuri da Alhaji Sulih Nayashi Turakin Sangaru Bajoga da Dr. Sa'idu Sani Bajigo da Alhaji Musa mai dankunne lafiya da Alhaji Inusa Muhammad magayakin fika da Alhaji Buladada Potescom da dan adda mai fetaro taranka sako daga Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Alhaji Adamu Usarkin Sangaru Bajoga. To sai kuma sakon Ahmadu manaja Bauchi daga Bauchi Gokar Rufi Madaki yace zuwa ga sashen Hausa na gidan radio VOA filin Abari Huce VOA Hausa kumika min sakon gaisuwan alkhairi zuwa ga Ubandoma da Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake ungon Bakaro a Bauchi da mai girma sarkin yakin Bauchi hakimin kasar Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame dake garin Gumau a karamin hukumar Turo na jihar Bauchi da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a ungurar Karofin Madaki wanda yake a gidan sarkin yakin Bauchi da Duyuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lame dake gidan sarkin yakin Bauchi a unguwar Karofin Madaki da kuma Malam Bello Adamu Kashuri malami a kwalejin ilimi na Ibn Abbas dake da matsuguni a sakandaren comprehensive a Bauchi sai kuma Hajiya Lauratu Hassan Bashir wanda ake kira da Hajiya Lauratu Banga dake Bauchi unguwan kofar Idi gidan tafida Bauchi da CP mai jama'a Yakubu Lame na hukumar jarin tarbiya na kasarreshin jihar Bauchi sannan a ƙarshe da Honorable Buhari Sallau Hajimin shugaban kasa Muhammadu Buhari a bangaren gidajen radio da talabijin dake aiki a fadin shugaban kasa na Aso Rock a Villa a Abuja dan asalin jihar Bauchi unguwar Malam Goje da fatan duk suna lafiya. To sai dai Sarfilu Ajiya Grace Alheri ta cika shekaru 60 me zaka ce mata
shekaru 60 a sai dai mu ce
shekaru 60
to you lalle ba zan raba ka ka mutuwa karsa fa ne
ai muriya ce wannan muriya na ka ne a waka ne ban saban ka sha ruwa da shi ba
baba bana sha ruwa ba da waka
kai ne muriyar ka akwai dadi da labarai amma da waka to muna addu'a Allah kara ma alheri lafiya ya kara yawan shekaru nan gaba kuma
amin ya rabbi
lalle ramu Allah raya ta masu shekaru 60
ya kware da gaske to su
to Allah raya aji
to amin
to Sarfilu yanzu mun kai gabar kuma da zamu ji wato hira a yau hirar daga bakin mai hirar zamu ji hirar a don haka na san ka kasa kunninka kuma ka gyara zama ka gyara kunninka ka saurari wannan hira
to baba
yanzu bari mu gayyato Musa Garo ya shigar da hirarsa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria yau wani labarin wani bazazzagi ne ya je Kano to shi dai wannan bazazzagi ya dauki kayan shi ya tafi Kano ya je irin wayayyen bazazzagin nan to daga nan cikin tun daga nan Kaduna zari an ga mai cewa to ka ba a hankali fa idan ka shiga Kano akwai matsalolin da zaka iya fuskanta to amma mutumin nan yace ai shi ya fi karfin Kano shi mai gidan Kanawa ne yana zuwa dan yana shiga sai ya dauki kudin shi ne ₦200,000 sai ya rarraba su ya dauki ₦50,000 ya sa a cikin safa ya dauki ₦50,000 ya kara sa a wancan safa sai ya sa ₦50,000 a daya a jihu na kubi daya a jihu a daya to da aka tashi nura mai abin da din da bai gane ba kawai yana shiga cikin Kano aka taru ya kara shiga kawai yazo ya nemi kudin nan akai ake nemi kudin nan ya rasa su Allah tashi sai yazo ya samu wasu mutane ce kaga fa kanawa duk inda yaje sai an mai sata sai wani mutum ya fito ce dan waye barawo waye barawo a dangulin ka dauki mutane da barayi ne a dangulin kawai ma ba su zake da wani bakaro kai mutum ya sharara mai mari bayan ya bare shi a dangulin fa shi ne nan gurin sai wani mutum yazo ya ce mai malam me akai maka ne sai yace malam me suran kare sai sunana malam Abu malam Abu me akai maka ne sai yace wallahi an yi musata kuma na yi magana a Kano an bare ni sai da sai wani sai yake cewa to malam Abu kai sai bana sai yace to wanne ne zan yafe kuma bayan ga sata kuma ga mari to me zan yafe a ciki to daga nan sai wani ya lallaba shi kuma shi ne ya dauka shi aka tafi aka je gidan wani mutum wai za a duba mai a gare cewa shin na jikin shi ne suke mai sata ko kuma a'a wanda suka tawo ne ko kuma a cikin Kano ne aka mai sata shin ma wanda ya sata ba Kano ne nan dai aka kara cewa ya kawo kuɗi sai to in dai ba shekaru na san sai da ba in dai ba kaina za ku saya ba ni ba ni da ko jiji kuɗin bota ba wallahi an ce ba kamu wayo Allah kana ne muku fatan alkhairi da matan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo babu ya kuma kiri da Grand Alhera Abdu to ji wani takaitaccen labari na wani bazan zagi da ya shiga Kano ina ganin ya waye a tashi lafiya
sanu Muhammad zakwato kyakyo sanu Muhammad zakwato kyakyo Mama,
wato abun da ya fara daukan wato aka tafi shi ne abin da bani madadi a cikin wai to ne za a ji a wani duba wai a ga wai Abu Bakar ne ma sa ta ko Bakar ne
to da ba ji irin da fafa nono ne aka dan kwatanta masa
eh to Allah
aka ya ce masa
dan kwatanta na ruwan sa da Bakar ne ko ba Bakar ne bane ba
to na san ba zazzagawa za su yi shiri za su yi tace din mai da martani
a kware da gaske aya
ka yawa don haka ku shirya to na ga malama Juni ta da daga mana hannu a dan haka a madadin
Sarfil Hashim Gumel
baba ya kuma tsiri ne muke sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum
wannan shirin na zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.